أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله القدر يوم الدين العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. الحديث التاسع، حديث نترى عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه. An kabura ga Abu Huraira, wanda shine sunan shi ne Abdurrahman dan Sakhr. Yadda Allah ta bada gare shi kana yace, sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul, naji manzon Allah tsiya da amincin Allah su tabbata gare shi yana cewa, ma nahaitu kuma an fajtanibu, duk abunda na hana ku na hane ku shi, to fajtanibu ku kaurace mishi, duk abin na ranku to ku kaurace mishi. Wa ma amartukum bihi, abinda ko na hore ku na umarce ku da shi, fatu minhu matata'tum, to ku zo masa, ku zo da abin nan gwargwadon ikon ku. Fa innama ahlaka allazina min qablikum kathratu masailihim, ba ku mini ya halakar da wanda suka zo gabanin ku ba sai yawan tambayoyin su, wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, da sassabawan su a ga annabawan su. Wannan hadisi rawahu al-Bukhari Muslim, Bukhari Muslim suka rawaito shi. To za a koma dan bayani kana akai mana haisu kuma an fashtanibu, duk abin da yake hani ne shi, babu sassabci cikin hani, babu sassabci cikin a ce a ba komi abin da na hana ku. To abin da aka yake haramun ne, in kana iya ka bari, in kana so ka yi, in kana so, a'a, shi babu wani sassabci. Duk abin da aka hana ba komai yake hanawa, in mutum ya lura sai gani ababen da ake hanawa ɗan kaɗan ne, duk abin da aka hana mutum a ɗan kaɗan ne. Qur'ani na cewa qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin illa yatamu illa an yakuna maytatan aw dam masquwa aw la makhzina fi yawmin rizq aw fiskan min illa ghayri llahi, duka cikin abin da aka haramta sai yayi ka ce musu ban samu ba. Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya, cikin abin da ake mun wahayi, wani abin da aka haramta wa mutum sai ababen nan guda hudu. Di ba gani dukkan cikin abin da mutum ke ce dukkan nau'i kala abubuwa guda hudu ne kawai aka haramta. To saboda haka to shi ne, in an rarraba su ma ne za su kai guda goma, in an rarraba ka. To a takaice dai, dukkan abubuwan da ake hana mutane abubuwa ne wanda suke masu haɗari. Mutum yana cikin mutum ya zama na Allah yana zan ƙauracewa duk abin da aka ce ka yi yakin nan kawai zaman ba ka yi. Kuma duk abin da aka ce mutum ka yi yakin nan in ya yi to akwai matsaloli da dama a kai. Kuma saboda wannan ma ne, saboda rahama ne ta Ubangiji, yanda Allah tabaraka wa ta'ala ke son bayin shi, kuma yanda ma'aiki ta suna muke ƙaunar al'umma. Harisun alaikum girmin ila alqur'ani, yanda ke yawan sa alheri ga muminai yake bayyana mana duka ababen nan. To saboda haka kuma ji hankalin mu akai, duk abin da wani hana ku to kaurace masa baki da. Amma wa ma amartukum bihi fa tu minhu masatatu, to kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu ma'aikata alheri masu yawa, alheri suna da yawa. To yanzu wannan ku saboda yawan su, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to abin da kuke iyawa, duk abin da kuke iyawa kai kokari ka yawaita alheri, kai kokari an ce kaza, misali azumi yana da kyau kai azumi, in kana iyawa zaka zo wani zai ga dukkan azumin da amfanin azumin shi ba zai iya ba, to bar shi je ka masallah. Sallah shi ma wani bai da yana da rauni akai, yana da to kama wani aiki na alheri, yin sadaka ne, hatta da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa la tastahiqu wa la tahqiru min al-ma'ruf shay'an walau an tarqa akaka bi wajhin fariqa, kama kada sallallahu alaihi wasallam, manzo sallallahu alaihi wasallam karka harku lakantar da aiki alheri, ku kankancin wani aikin alheri, ko da naka game da dan uwanka ne kana mai sakin huska gare shi, shi ma sadaka ne, sakin huska ma kawai. Barantana kai gaisuwa, kai mai magana mai kyau, barantana kai taimako, to ga su ne da har ayyukan alheri suna da yawa. Ba ka iya kai dukkan abin da Annabi ya ce, duk abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata. Saboda haka wannan mu shirin Islamu sallallahu alaihi wasallam alaihi barakatuhu sallallahu alaihi wasallam yake cewa wala cika tifa asarihi wa fi'alihi asirun ala al-a'ba'i min ajli zatuhu. Sai dai cewa ce bibiyan asari Yusuf Ali guraben ayyukan Annabi sallallahu alaihi wasallam da ayyukan nashi asirin abu ne mai wuya la bai akan gabai shi wace wanda zata fito amma shehu saboda shi ya kaman da ya faɗa mana nuniya cewa za sare khairul khalqi sirsu wara'u in huwa duk inda ma yake zama mai taka ni ma nan zan taka duk abinda ma yake zama saboda yawan tsaban koyi da riko da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi kai dinuhu dinun qawiyyun kamar yanda wanda ya san shi ke wadi addinin shi addini ne mai karfi eh amma tunda yana hada mana yace to abu ne mai wuya ka bi Annabi sallallahu alaihi wasallam gaba daya to shi shehu sai ce to tunda abin yana da wuya ba ta yi bana hawa sai ce wadi za tu tu asiru an zai min ajli za tu tu saboda wannan sai na tuba shi tuba ma'anar shi komawa mana sai ya koma ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kawai ya bada iradan shi ga ma'aiki yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi da shi haka zai sallallahu ta'ala alaihi wasallam to shi dai ma'ana ta biyu kenan abin da yake ayyukan alheri suna da yawa a wani cikin 50 hadisin kenan akwai musan ba wannan wani shi ma yana za mu samu tare da hadisin wanda wani Allah yake tabbata Annabi sallallahu alaihi wasallam gashi hanyoyin musulmancin nan ayyukan alheri ne wasu ce sun yi yawa a bani wata koha a bani wani abin da in na yi riko da shi ya kamar na tattare baki ɗayan wa'annan ƙohohin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai to la ya zalu lisanuka rababan min zikrillahi kar harshenka ya gushi yana ɗan yi riga ambaton Allah kenan yawan ambaton Allah shi ne in ka riko da shi kai ka ce ka riko da duka alheri to Allah ya taimake mu wannan shi ne jusa'iya abu na biyu abu na uku ya ce a ba komai halakar da wanda suka zo gabanin kuma sai yawan tambayoyinsu da saba ma annabansu tambaya tana da akwai tambayar da take da kyau duk abin da za ka amfanuwa da shi abu mai amfani ka tambaya amma abu mara amfani to bai da kyau Annabi sallallahu alaihi wasallam an ce asali wannan hadisin wani ya zo ya tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yana cewa ya ayyuhan nasu qad faradallahu alaikum alhajja fahajju ya ku mutane Allah ya farlanta haji gare ku to saboda haka ku yi haji sai wani mutum ya tashi ya ce a kullu amin ya rasulullah ya maki Allah ko ci shekara kenan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiru wannan mutumin sai da ya maimaita su uku sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce law qultu na'am da na ce eh la wajibat da ta zama wajibi wallan masbuqatun la kun ku kuya ba saboda ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zaruni ma taraktu ku barni cikin abin da na barku to irin wannan tambayoyi na abin da zaka ji to kuma har yau akwai da tambayoyi da yawa da aka mamaki sallallahu alaihi wasallam a irin wa'annan ba su dace ba wani ma ya tashi ta mayar da zama wai ni ina nake wa huta ko aljanna ko ta waya ya ce mai kai dan wuta ne finna aina ana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai finna wani tashi ya ce man abi wai ba na Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abu kafa har sai da sinna Umar ya tashi ya ce radina billahi rabban wa bil islami dinu wa bi muhammadin nabiyyan wa bil qur'ani imama inna ya rasulullahi hadithu ahadin bi jahiliyyatin wa shirkin والله اعلم بآبائنا قال فسكن غضبه ونزلت هذه الايه يا الذين امنوا تسالوا عن اشياء انتم لو كنتم تدركون تتسوقوا هذه سيدنا عمر يتاشي من يرضى الله الله ني اوبنجيجي مو من يرضى مسلمتي الدين مو من يرضى كاي مايكي مو سيدنا عمر يرضى الله شان النبي صلى الله عليه وسلم جمتاني ني ba mu jima da muka baro jahiliya ba da shirka saboda haka aka karbi uzurin mu Annabi sallallahu alaihi wasallam nan aka ce ofishin shi yayi ya kwanta sallallahu ta'ala alaihi wasallam to a takaice dai shi tambayoyi musamman ka tambayi abin da kai ba za ka aikata ba sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa mafi girman musulmi a laifi cikin musulmi mafi girma wanda ya kwalin shi ne wanda zai tambayi wani abin da ba haramta shi ba dalilin tambayar ta sanya a haramta abu to shi da takaice dai ta yawan tambaya kuma in ka sai ka tambaya abu inda ke mai amfani ne to ka daje kai aiki da shi kar ka zama ka tambaya kuma kai amfani da shi ba dan zamu takaita mu sai alhamdulillah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fatihi lima mughliqa wa khatimi lima sawakana sayyidina kibilaka wa hadi ila siratikal mustaqim wa ala hadi ya rabbi ya dai nazin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala mursalin alhamdulillah ibadatu